gobe.
Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Madina Dahiru mai shanu.
Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan kawo muku abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau 24 ga watan Janairu na shekarar 2020 za mu karkata shirin zuwa ainihin bikin cika shekaru 41 da sashen Hausa yayi.
Haka yake Amina. Wato mun tanado wa masu saurari yadda aka gudanar da bikin cika shekara 41 da aka yi ranar Talata 21 ga watan Janairu.
Dalilin haka abokan aikin mu suka hada kai wajen tattaro bayanan tushen sashen Hausa da shagulgulan bikin baki dayan sa.
To jama'a sai ku gyara zama, ku yi ta zomo don jin duk wadannan a cikin shirin
yau da gobe. Bata lokaci ba bari mu fara da kawo muku bayanan tarihin sashen Hausa da abokiyar aikin mu Grace Onyebu ta shirya kuma Mahmud Lalo ya karanto.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya cika shekara 41 da kafuwa. A ranar 21 ga watan Janairun shekarar 2020 sashen Hausa na muryar Amurka ya cika shekara 41 da kafuwa. Ya fara watsa labaransa ne zuwa yankin yammacin Afirka a ranar 21 ga watan Janairun 1979 a zamanin mulkin tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter da kuma marigayi Alhaji Shehu Shagari. Daga cikin ma'aikatan da aka kaddamar da sashen da su akwai Ibrahim Umaru, David Hofstad, MA Abba Kano, Sala Aliyu Hadejia, Lawal Sallaujibiya da kuma Ali Abbas.
Hausawa sun iya magana.
David Hofstad shine shugaban sashin na farko, ya kuma yi waiwaye kamar haka.
Alan da Jerry Sabin inda hudu akwai karancin mai manfajar a kasan nan, kuma bayan haka an sake yin wannan karancin manfajar Alan da Jerry da tapas. To shine suka ce to muna neman hanya yadda za mu yi tasiri a arewacin Nigeria inda Hausawa suke.
Cikin shekarun da suka gabata, sashen Hausa ɗaya daga cikin fitattun harsunan da muryar Amurka ke watsa labarai sahihai.
Masu sauraron mu assalamu alaikum.
Ya sami miliyoyin masu saurare waɗanda ke jinjina yadda VOA ke bada labarai ba tare da nuna son kai ba. Hakan kuma na da tushe ne a tsohon karin maganar da aka san muryar Amurka da shi. Wato ko labarin yana da kyau ko ba shi da kyau, za mu faɗa muku gaskiya. Wannan kyakkyawar alaƙa da ke tsakaninmu da masu sauraro ta samu asali ne daga yadda sashin ke ɗauko labarai da suka shafi mutane daban-daban a ƙasashen da suka haɗa da Najeriya, Jamhuriyar Nijar, Ghana da kuma Kamaru. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi ƙarin bayani kan dalilan da suka sa sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ke zama mai abin da yake yi da farko idan ya tashi da safe.
Kullum da safe, daga ƴan shida zuwa shida da rabi zuwa sauraron kulayi. Adalci da kuke yi, shi ya sa laida da shi har kullum muke ba ku awa ɗaya ta rayuwa kullum da Allah. Dalilin shi ne kuna ɗauko ƴan jam'iyyu daban-daban a kan wasu zuwa waɗanda ya shafi ƙasa a ji ta baki ba, kuma za ku ɗauko mutane ko da ƙasashe daban-daban ko ko likitoci daban-daban ko masu sanin arzikin ƙasa. To wannan shi ne adalci.
Ya zuwa yanzu, sashin Hausa na samun masu sauraro kusan miliyan 17 a kowane mako, kamar yadda wani bincike da VOA ta yi a kwana-kwanan nan. Yayin kuma da sashin ya cika shekara 41, an yi garan bawul ga kusan daukacin shirye-shiryensa da suka hada hadda wasu sabbin shirye-shiryen rediyo waɗanda suka shafi matasa, mata, 'yancin 'yan jarida, tsaro da kuma labaran Amurka.
Daɗan gari.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar.
Baki mai yanka wuya.
Cikin gomman shekarun da ya kwashe, sashin Hausa ya samu jagorancin shugabanni 7 waɗanda suka hada da David Hofstad, Con Stevens, Steve Lucas, Rashida Hassan, Sunday Dari, Leo Kien, sai kuma shugaba mai ci Alhaji Ali Mustapha Sokoto. Sannan Fred Kufa ya jagoranci sashin sau biyu a matakan rikon kwarya. Con Stevens ita ce shugaba ta biyu da ta jagoranci sashin, ta kuma yi waye kan shekarun da ta kwashe a zamaninta.
Labarin da nafi jin daɗinsa akan yadda shirye-shiryenmu suke tasiri shine lokacin da na gana da Sarkin Kano. Ya bayyana cewa idan muryar Amurka ta sanar da mutuwarsa, babu wanda zai jira masarautar ta sanar kafin a yi tururuwa zuwa jana'izarsa.
Yau da gobe shirin matasa.
Yanzu ga hirar da Madina ta yi.
Yau da gobe na ɗaya daga cikin fitattun shirye-shiryen sashin Hausa. Shiri ne na tsawon minti 30 da ake gabatarwa sau 5 a mako, wanda ya kaikaici matasa da mata. Shirin wanda matasan ma'aikatan sashin ke gabatarwa na ci gaba da jan hankulan sabbin masu bibiyar mu, saboda yadda yake tsage gaskiya kan muhimman batutuwa, ciki har da waɗanda ba kasafi ake tattauna su a fili ba.
Ita soyayyar gaskiya babu dan romance din nan, babu dan yane-yane.
Tsohon shugaban Najeriya a zamanin mulkin soja, Janar Ibrahim Babangida, ya ce,
Alhamdulillah, shekara 41 lalle kun daɗe kuna ayyuka da yawa, inda duk ake Hausa a Afirka. A Najeriya kaɗai ba, ina jin kowa na saurarenku. Voice of America ta ba ku hali, ku yi amfani da shi, ku faɗakar da gwamnati.
A jamhuriyar Nijar, ƙasa ta biyu da aka fi sauraronmu, sashin Hausa na da ɗimbin masu saurarensa, kuma yana ci gaba da ƙarfafa kyakkyawar dangantaka da sauran gidajen rediyo da na talabijin ɗin ƙasar. Sale Habi shi ne ministan yaɗa labarai a Nijar, ya kuma ce tun yana yaro yake sauraron VOA Hausa. Sannan 'yan kwanakin nan ya bakunci shirin tsaka mai wuya.
Aliyu Mustapha Sokoto shina wasu maharuka ga lokacin da ina tunanin da an kawara su ma mun fara yin su ni da Alhaji Jilizili na cikin masu adawa ga lokacin da mun muna cikin masu iko.
Sunday Dari tsohon shugaban sashin ne wanda a yanzu yake rike da makamin ministan matasa da wasanni a Najeriya, ya kuma yi tsokaci kan irin tasirin da sashin Hausa yake yi akan 'yan Najeriya.
We've seen the Hausa service.
Muna ganin sashen Hausa a matsayin ma'aunin yanayin siyasa da cigaba. Ana ganin yadda yake ɗaukar rahotanni daga ko'ina kuma daga ɓangarori daban-daban.
VOA Hausa na matuƙar yin tasiri a fannin talabijin da shirinsa na taska.
Tijima masu kallon shirin taskar VOA kuke kallo?
Zaman lafiya? Ya fi zama ɗan sarki.
Scott Stans shi ne mataimakin babban daraktan sashen Afirka na VOA, shi ke kuma tsara yadda ake tafiyar da shirin na taska.
Taskar has been a very successful show.
Shirin taska ya yi nasara ainin a sashen Hausa. A shekara ta 2020 mun kudura aniyar ƙara yawan rukunin watsa labarai daga Litinin zuwa Juma'a, domin kawo masu sauraronmu rahotanni daga wakilanmu da ke yankunan.
A fannin shafukan sada zumunta, sashen Hausa na muryar Amurka na ci gaba da gabatar da labarai da ɗumuɗuminsu a shafukan Facebook da na Twitter, wanda aka farfaɗo da shi a kwanan nan. Steve Ferry, editan da ke kula da fannin yanar gizo na sashen Afirka.
Da farko, bari in fara da muku barka da cika shekaru 41 kuna ɗauko rahotanni. Zan yi magana kaɗan akan hanyar sadarwar yanar gizo. Kuna da shafin ku da internet, kuna da hanyoyin sadarwar Instagram da Twitter da Facebook da kuma YouTube. Kun yi kokari tukuru a duk wannan shafuka, kuma ina je a cikin shekara guda mai zuwa za ku yi abin da ya fi haka.
Da zuwa yanzu, sashen Hausa na da ma'aikata 20 a nan Washington, yana kuma da wakilai kusan 30 a Najeriya, Nijar, Ghana da Kamaru. Ziyarar da manyan shugabannin muryar Amurka suka kai a yankunan da aka fi sauraronmu, wacce ta hada har da babbar daraktan VOA Amanda Bennett
gwamnatin Amurka ce take daukan nauyin mu 100%, amma kuma muna da cikakken yanci. Wannan kuma wani abu ne mai muhimmanci da ya bambanta mu.
Nagusu Mengesha shine babban daraktan sashin Afirka na VOA, wanda ya zamanto jagora wajen ganin sashin Hausa yayi zarra, ya kuma bayyana inda sashin ya sa gaba.
A
cikin makonni da suka shige, shugaban sashin Hausa da editoci da manajoji sun hada kai wajen sake fasalin shirye-shiryen sashin. Sun bullo da wata hanya daban, wannan zai sauya lamura. Ina yi wa sashin Hausa na muryar Amurka da dukkan ma'aikatan shi barka.
Ga dukkan alamu, sashin Hausa na muryar Amurka na ganin bunƙasa babu ƙaƙƙautawa. Lamarin da shugaban sashin na yanzu Ali Mustapha ya danganta da rukunin mutane uku.
Na farko su ne hukumar gidan rediyon ta muryar Amurka, wacce ke taimaka mana da kayan aikin da muke bukata domin mu yi aikin. Na biyu su ne ma'aikatanmu na nan Washington da kuma suke warwatsa a kowane ƙasashen Afirka, wanda suke aiki ba dare ba rana domin tabbatar da sun yi aikin ne yadda ya kamata. Na uku su ne ku masu taurarinmu da kallonmu da wato binmu ta talabijin da kuma duniyar gizo, wanda kuma ina sai muku albishir da cewa Allah da za ku ga ƙarin cigaban shirye-shirye wanda za mu ci gaba da kawo muku su a shekaru masu zuwa nan gaba. Don haka muna fata za mu ci gaba da kasancewa tare da juna. Assalamu alaikum.
Wani kaya sai amale, labarai da shirye-shirye sai sashen Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunku.
Wallahi ku ya cika gani masu sauraro za su ci lallai muna farin ciki wannan sashen Hausa shekaru 41. Ni abin da ya fi wato abin da ya fi burge ni, abin da nake so in gani sabbin shirye-shiryen da za a yi. Madina, ina Allah Allah in saurare matasa a duniyar gizo.
Ke dai bari. Ai ya kamata mu za mu dinga sashi a yau da gobe ma.
Ya kamata dai, ina ga kamata tunda dai shirin matasa ne.
Yanzu ma sai kika ta kone shi, ina ta kan waya na matasa, mun mai da hankalin mu rayuwar mu komai yana kan wayar.
To me kika gano mana a Twitter? Kowa ya san dai Twitter dai na Madina ne.
Na ki ne, na ban miki.
To jama'a, har yanzu dai na san dai kuna ta jin dai sashen Hausa. Muna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Muna da jaddada muku. To kafin dai mu ci gaba da shirin namu, su ji ainihin yanda bikin, yanda aka gudanar da bikin, bari mu dan nishadantar da masu sauraro da wakan da bido din nan na gobe. Si gobe. Wannan dai na nishadi ne, kafin satin nan ya kare ni dai niyya na in ta farin ciki. Wato kin kwanta sabon wakan Davido din nan friki?
Gaskiya ban ji wakar ba, sa mana ita mu ji.
Bari mu ji.
Friki ya lake ne.
Wonderful, no case, I no go talk, sky
pay for you, my charges. For you, my charges. Take me everywhere you want to go. Don't tell me, tell me everything I want to know. No lie. No lie. Yeah. Run am anyhow you want to run. Check out, baby girl, you fire fast. No doubt. No doubt. But you say, kilos come. I'm getting money, biggie money. So what's the fun? Boozy risky, body whiskey. Get tipsy, but all the car risky. Kilos come. I'm getting money, biggie money. So what's the fun? Boozy risky, body whiskey. Get tipsy, but all the car risky.
Whiskey, yes, you're very risky. Whiskey, me no one go 50-50. Whiskey, yes, you're very risky.
Your body is risky. Yeah, he still a way to your wine. Body curve up your clean, I'm cute, tell your nickel, them blow my mind. Me be give your money anywhere, anytime. Jiggle up your body, make me see your waistline. Yeah, know you need me and your body whiskey, I great than whiskey tonight. Yeah, know you love, guess why? Just a pin and ride, here's time. Me be give you the world, baby. Mr. You are my boy.
Ha gaskiya waka tai daji tai da amma gaskiya akai ban jita ba
baki jita ba
yaushe akai rubutun waka
da ke da masu sauraro duka yau kun ji
to sai me kika tana do mana
kina tunawa da Dami Duro
kai ina secondary school akai Dami Duro
a haba dai
eh mana
wato na dai baki tazara ni ko ina
jami'a ke dai kullun sai kike kin bani tazara ba tazaran da kika bani
to bari mu ji Dami Duro
masu sauraro Davido kuka saurara gaskiya an cashe yawa studio
lalle kam
to masu sauraro dai har yanzu kuna tare ne da shirin yau da gobe daga nan birnin Washington DC tare da ni Madina Dahiru Mishanu da abokiyar aiki na
Aminu Buhari Auna
to bari mu je ga abokin aikin mu Abdul Aziz Adili Toro da rahoton da ya hado mana na wannan taron
A ranar Laraba da ta gabata ne sashen Hausa na muryar Amurka ya cika shekaru 41 da kafuwa. Kuma dalilin wannan rana ma'aikatan sashen Hausa karkashin jagorancin sabon shugaban sashen Malam Aliyu Mustafa Sakkwato suka yi shugulgulan zagayowar wannan rana a hedkwatar muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. An dai gayyato tsoffin shugabannin sashen Hausa na muryar Amurka zuwa wannan biki waɗanda suka yi jawabai daban-daban. An dai kafa sashen Hausa ne a ranar 21 ga watan Janairu shekarar 1979. Bayan da aka kafa shi kansa gidan rediyon na VOA a shekarar 1942. Tsoffin shugabannin sashen Hausa waɗanda suka zo daga sassa daban-daban na Amurka sun haɗa da jagoran da aka kafa sashen da shi kuma shi ne shugaba na farko wato David Hofstad, sai Connie Stephens da kuma Malam Fred Cooper da shugabanci sashen a matakin riƙon ƙwarya sau biyu. An samu halartar baki daga jihohi daban-daban kama daga jihar Maryland zuwa Virginia da kuma North Carolina. Mun samu tattaunawa da David Hofstad wanda da shi aka kafa wannan sashen ya fara da cewa
sai dai in taya muku barka da wannan da ayyukan da kuke ciki duk mala fata dai bayan shekara 9 za mu saki saduwa nan saboda mu yi shagalin shekaru 50.
Sai kuma mace ta farko da ta jagoranci sashen Hausa na murya Amurka, Connie Stephens, gana ta sako.
Sanu, what happens in the next few decades for VOA Hausa?
In Nigeria, mazaunan nan Amurka su ma ba a bar su a baya ba. Hassan Saloji Biya ya fara da cewa
muna ma sashen Hausa na murya Amurka fatan alkhairi a yayin da suke cika shekara 41 da kafuwa. Muna maku fatan alkhairi, muna murna kuma muna alfahari da sashen Hausa na murya Amurka. Wannan babbar rana ce, shekara 11 har 40 da wani abu ba wasa bane.
Abokin tafiyarsa Dr. Abdulmumin Sa'ad ya mika sako na musamman inda ya ce
nazo domin taya VOA Hausa taya su murna shekara 41 da kafuwa da kuma mu jinjina musu saboda gudunmawa da suke bayarwa wajen ilmantar da al'umma da kuma wayarwa da al'umma kai na al'amuran yau da kullun da na rayuwa gaba ɗaya da ke faruwa a fadin duniya da kuma sashen mu na Afirka da Najeriya da sauran yankin da Hausawa suke zaune. Wannan abin alfahari ne, mu muna matukar taya su farin ciki da ganin wannan ranar.
Shahararren mawaki dan asalin kasar Niger, Hassan Bukari, ya halarci wannan taro daga jihar North Carolina inda ya mika sakon zaman lafiya da kuma ci gaba da karfafa dangantaka tsakanin Niger da Nigeria.
Babu shakka kun yi abin azo a gani, kun yi abin azo a yaba na taimaka ma al'umma a fadin duniya baki daya, ba Hausa kadai ba, a duniya baki daya. Babu shakka ina kira ga al'umma na kasar mu ta mu musamman ma Afirka baki daya, Niger, Nigeria, da cewa babu shakka a zaman lafiya.
An dai kammala taron a cikin farin ciki, aka gwangwaje tare da yin liyafa ta musamman.
Shugabanni daga sassa daban-daban da suka jagoranci wannan gidan rediyon sun halarci wannan taron, inda tsaffin shugabannin wanda suka halarci wannan taron su zo sun ba da albarkacin bakinsu a kan wannan babban rana. Ni ne naku Abdulaziz Adili Toro daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC.
Do
dole mai rawa. Kin ga duk yawancin wakilan sashen Hausa duk an ambace su saboda bikin nan su ma nasu ne. Ba dan su ba za mu samu daman yin abubuwan da muke ba, ba za mu samu kama masu sauraro shirye-shiryen duk da muke kawo musu ba. To yanzu dai ga wakilin sashen Hausa a Borno ma Husaina Muhammad ta jiyo mana ta bakin mutanen Maiduguri da fatan su gare mu.
Magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19, 31, 49 a matsakaicin zango.
A ranar 21 ga watan Janairun shekarar 2020 ne dai sashen Hausa na muryar Amurka suka shafe shekaru 41 suna watso labarai da kuma shirye-shiryensu daban-daban. Jama'a da dama da ke sassan duniya suna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka don sanin abin da duniya ke ciki. Gare yadda wasu mazauna birnin Maiduguri suka tofa albarkacin bakinsu a game da yadda sashen Hausa na muryar Amurka suka shafe shekaru 41 suna watsa labarai da kuma shirye-shirye.
Shirye-shiryen su kala-kala suna yi don tun lokacin su Halima Jimarau ta zo shago na zauna nan shirin su dukka har na dare duk sai na ji tukunna kafin. In ce zan kwanta haka yana amfanar da ni dan na sanin abin da yake faruwa a duniya gaba daya haka da na gida nan mu Najeriya makotan mu Niger Kamaru da Chad da kuma world duniya gaba daya haka dan muna sauraron abubuwa da yake ta faruwa haka.
Labarun su wanda suka gaba gaskiya bane ba sa bugashi ni idan naji labaru a gunsu na gamsu ko da ka faɗi labaru a gunsu in ba akan ni na tabbatar gaskiya bane ba na yadda dan ka doka ga ma badan kama ba saboda na hakikance rahotannin su na yadda dashi
shirye-shiryen su da yawa yana burge ni. Akwai shirin zaman lafiya, akwai barin abari a huce na Mustafa Sokoto yana burge ni sosai, ina jin dadin shi.
Shiri nan da na gani na gamsar mu arena a takeice wato akwai shirin da ana ce ciki da gaskiya shi ya dan gamsar da ni sosai.
Salika, jama'a sun yi fatan alheri ma wannan sashi na Hausa na muryar Amurka.
Wato ina mata fatan alheri da fatan cewa LLA za su ci gaba da wannan ayyuka da suke yi kamar yadda ya kamata dan yanzu duk mudun nan Najeriya wani lokacin mun dogara da su waɗannan.
Allah ya tsantsata rayukan su, Allah ya ƙara zaman su a nan gidan radio, Allah ya taimaka musu akan abubuwan da suke yi mana.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19, 31.
Sai Muhammad.
Wato a gaida Husaina Muhammad wannan rahoton da ta hada mana. Mutum na ga kamar da shi ka ji murya na. Wato a cikin rahoton Husaina na kuma ya burge ki.
Ya za ya burge ni? Murya na yafi nake dadi. Ki san barin ba masu sauraro wani labari. Ki san mutane sosai a kasashen mu suna balla'in sauraron radio. So shugaban sashen mu na Africa Negusi ya taɓa zuwa Najeriya, da ya je Najeriya irin sai ya je, ki san masu sauraron radio suna da kungiyoyi
kwarai da gaske,
ga sun zauna suna ta sauraron radio. To shi irin abin ya burge shi sai ya daga wayar shi irin yana son yayi video in ya dawo America ko rahoto zai hada ne ko zai bada hada rahoto na mamanta abin da yake cewa. Sai ya ce kawai yana cikin magana sai aka ce mishi shh. Kai shiru din nan wato tsabin mutane in suna sauraron radio
suke mai da hankali
a sa musu baki
haka ne
irin kai yi shiru yi mun mutane shiru. To masu sauraro abin da ya sauke kenan a wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Mr. Daniel Brown da injiniyan mu na yau tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa
Amina Buhari Auna,
ni Madina Dahiru Meshanu daga nan birnin Washington DC ke cewa ai hutun ƙarshen mako cikin ƙoshin lafiya.
Yau ya ra suka za a gaban su kwarai ba za su